kike bugata sanya ni ni sarrafa ni soyayya ce take yi karki bar ni in fada kana kai tana zamu zauna in kin amince ni zama ni soyayya na sarace suciya ta neman dan wannan musi gunkin guzo zan dara bahansi garuwa ni soyayya karbu bunsi yanda ka san soyayya da yarda dan fulani be yawo sai da sanda haka na fuso ni ma mu kasance mu zama guda in harkin amince kanki duk idanuna sun magance na yi alkawarni ba zan guje ba kuma ban shirin zane yau da raba kundiri na tilo ne so da gauna sanadin ki soyayya na buguna sanki ne kadai ke yi min nidanna kan fuska ya saba ko cikin dubu ni ke zane zaba ke nake yi wa ke wa ko da yaushe na mutu a sotin kin kai ni karshe zahiri kinare na ba hasashe rayuwa tana dadi dan masoyi zanyi garkuwa ko zafi da sanyi bambari a ce ko man ya taba ki zana karaki ma har martabarki zana aikata ne furci da baki keki ke sakawa ne murmusawa yar gidan mutunci sai nayi yabawa kin zamo da banko a cikin kumata kin shige cikin raina kin ka kwanta yadda ma nake ji ya zan musalta kin hali da kin sufa kin yi zarce magana akan tsari na yi dace tindar na miko so kin kamsa keki na da saurin samu da wasa ga ki mai fahimtar komai na kunsa me nake bukata in gani gaki zan yi walwala har fara asilarki keki ke faranta min rai da gaske war gidan ku zan zo in tura aiki babu jinkiri zaki fito a take kin shigar ki dawai sakan kwatanta sautukan ki ke sa kaina na manta dan kina da taushin murya azanci ga azanci ba kyayin kauce kauce san ki be fita ko amun sirace ni jira nake na jana kirana nan gidan ku in turo walidaina ai magana dan ne mallakarki zan farin ciki har ma nayi doki nayi nasarar yaki babu kaki zuciya tana harbawa da sanki babu rayuwa in har na rasa ki kara to sai mun na san kina yi in kina da mana ba ni shayi kara mutuwa ta darshin masoyi duniya tana dauka dai ajewa mun yi alkawar mu ba ma rabewa tunda kai fahimta me zai raba mu tunda rabbana shine ya hada mu damuwa ta sai keke ka damu kin zamo sulare na kin faranta na yi alfahar ke ce